da yake jawabi wajen tarukan bitan a jihar Adamawa, inda kuka gaito dalibai daga jami'o da ma manyan kulolojia a jihar. Mr. Yunus Zakari, da ke zama babban daraktan cibiyar tattara bayanan ta SIDAT, ya ce dole ne kuwa ilmantar da dalibai domin kare rayuka.
Whatever contributions that you are able to make in this,
dole a ce shirya irin waɗannan muhawara domin dalibai su san illoli da kuma hanyoyin daƙile rayukan ta'addanci.
Output of this debate will not just end in this forum.
To wai koya daliban ke kallon wannan muhawara a yanzu?
Sunana Umar Sale ɗan yaro, ina karatu a Mutek. Kiya abin da ya ba daɗi abu ne wanda idan ka ji kai a matsayinka na ɗalibi hankalinka zai tashi, saboda kana ji yana faruwa da wasu wata rankai ne.
To yanzu ana gangamin fadaka da ɗalibai na matakai, sai ga nayi wannan gangami da ake yanzu.
Eh to ɗalibai kan sai su dinga yin hankali da wanda suke dinga taka tsantsa da wa suke harka, saboda a kullum yawmin kan mutum yana haduwa da sababbin mutane, sababbin fuska da bai san su waye bane. Wani zai zo da sunan kaman shi talibi ne ko na abu sai Allah ne kadai ya san waye ne shi.
To kamar wannan gangami da fadakarwa kana ga zai taimaka?
Ni anawa fahimtan ya kamata ya zama makarantu a dinga in ana shigo kaman da sababbin dalibai ko kuma time to time akan kowane lokaci a dinga dan organizing kaman workshop haka dan fadakar da dalibai akan shi illolin wannan abun da zai yazo zai shafe
su. Da farko sunana Adamu Yahaya, daga nan Adamawa State Polytechnic. Gaskiya yana da kyau kafin mutum ya shiga makaranta na gaba da secondary ya kula da irin mutane da suke zuwa wannan makarantu din, domin baka san dabi'u daban-daban ne a wannan makarantu.
Kana ga irin kaman a fadakarwa da yake zuwa makarantu zai taimaka wa dalibai?
Zai taimaka sosai, kuma yana da kyau a ci gaba da yin haka domin a san irin mutanen da zaka yi hulɗa da su, domin an ce wake ɗaya shi ke ɓata miya. To yana da kyau haka dalibai a ko ina suke a ƙasar nan su kula su san irin mutanen da suke, in baka yadda da mutum ba kar ka yi hulɗa da shi, in ma yana da kyau baka yadda da mutum ba akwai hukumomi a wannan makaranta, yana da kyau mutum ya je ya kai ƙorafinsa a wannan waje domin a samu maslaha, kuma kaga ya taimaki dalibai da suke wannan makaranta. Yana da kyau haka gaskiya a ci gaba da yin haka, zai amfane mu kuma zai amfani ƙasar mu.
Mun gode. A watannin baya, kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa ta ko taba fuskantar harin ta'addanci, inda ma aka tada bam a wani masallaci da ke cikin kwalejin, lamarin da kuwa ya ja asarar rayuka da dama. Malama Sa'adatu Aminu Barkindo, wata malama a kwalejin wanda ko ta kalli da abin da ya faru a baya, ta ce dole a haɗa hannu da mai faɗakar da ɗaliban.
Gaskiya abu ne mai amfani sosai, abu ne wanda zai kara ilmantarwa, batun tsaro da kuma su sa ido dai su kara monitoring na yanayinsu da waɗanda suke zamantakewa da su ko waɗanda suke tare da su a hostel ko ma waɗanda suke off campus. In wanda ba wai sun san kowane department da inda kai dalibi ne, at least zaka dai san colleagues naka. So in sun ga bakon mutum ko bakon mutum da a cikin su ko wanda ya zo as student wanda yana so ya koyi disguising kanshi zama kaman shi ma student ne for a while, daga baya kuma zai zama ya cutar da su, su dinga su yi kokari su yi reporting gurin security. Kowane makaranta dai an san akwai security unit, so a dinga kai irin wayannan rahotannin din ko da a sirance.
Malama Sa'adatu Aminu Barkindo kenan, wata malama a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa, kuma fata ma dai shine Allah sa kulliya take biyan kudin sabulu. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka, daga Yola a Najeriya.